أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na manzuma fi alamati sihatil qalb na babban malami Al-Allama Sheikh Suleiman bin Sahman Allah subhanahu wa ta'ala ya jigan shi da rahama wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance zaman mu ko darasin mu na tara a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 5 ga watan Jumadal Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara ta 1445 wanda ya daidai da 18 ga wata na 12 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 60 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 61 inda malam yake cewa rahimahullahu ta'ala wa mi'rajur rasul ilayhi haqqun bi nassin waridil lishakki jali kazaka aljisru yunsabu lil baraya علامة السعير بلا مهالي فناجٍ صالم من كل شر وهاوٍ هالك للنار صالي وتؤمن بالقدى خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المعالي يقول سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى ومعراج الرسول إليه حق بنص وارد للشك جالي كذاك الجسر ينصب للبرايا علامة السعير بلا مهالي فناج صالم من كل شر وهاو هالك للنار صالي وتؤمن بالقدى خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المها في المعالي زادكم الله من فضله وتوفيقه بايا مالا yana mana nasiha a cikin wannan littafin nashi mai albarka a baiti na 60 wanda shine da shine muka kankare karatun mu wanda ya huce inda malam yake cewa wa mizanul hisabi kazaka haqqan ma alhaudil mutahhari kazzulali. Ya kamata a matsayinka na musulmi mumini kai imani ka kudurce a zuciya lalle akwai mizani na auna ayyuka a ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Sannan malai yake cewa ma alhaudil mutahhari kazzulali, sannan da ruwan alkausar mai tsarki wanda yake da dadin sha wanda yahi ma ruwa ne amma yahi zumuwa dadi. Yanzu malam sai zai kara mana wata aqida da ya kamata a ce mutum yayi imani da wannan ya kudurce a cikin zuciyar shi. Malam sai yake cewa a baiti na 61 wa mi'rajur rasulu ilayhi wa mi'rajur rasulu ilayhi haqqun bi nassin waridin lishakki jali wa mi'rajur rasul sallallahu alaihi wa sallam. Malam kenan yana gaya mana akan cewa yana daga cikin jumlatul umur al itiqad an na'taqida biha ka iman, yana daga cikin tarin abubuwa wanda ya kamata mu yi imani da su shine al imanu bil mi'raj, imani akan cewa an yi mi'raj da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an kai shi sama, shine ake cewa mi'raj. Isra daga ɗakin Allah Ka'aba aka kai shi Baitul Maqdis Qudus in ji Hausawa, daga ɗakin Allah Ka'aba aka kai shi Qudus, yanzu kuma to daga Qudus sai aka zo mai da wani abin hawa kamar yadda yazo a uciye bil buraka, daga nan kuma mala'ika Jibril sai ya kai shi can sama. To shine anan al-mi'raj zuwa sama kenan, shine himala ce binassin waridin li shakki jali, akwai nassi sabit la yabqa ma'ahu shak, binassin sabitin binassin waridin li shakki jali, da tare da nassi wanda shakka babu wanda shakka tare da wannan nassin, hadisi ne ingantacce mai tsahon gaske wanda Imam Buhari da Muslim suka rawaito, hadisi ne wanda yake ba mu labarin yanda aka yi mi'rajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Qudus har aka kai shi sama hatta 7 kai har Sidratul Muntaha. Cikin hadisin kamar yanda ya zo a cikin sahih al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace fahumiltu alaihi, kenan an ciro hadisin ne an zo mai da wani abun hawa sai aka dauke shi akan wannan abun hawa, fahumiltu alaihi aka dauke ni a sama wannan abun hawa, fantalaqa bi jibrilu hatta ata sama'ad dunya, sai Jibril ya tafi da ni har sai da ya je sama ta duniya, sama ta harko kenan. Fastaftaha, sannan sai mala'ika Jibril ya nema a bude wannan kofar sama a ba su izini kenan su shiga. Fastaftaha ya nemi izini wa kenan mala'ika Jibril. Faqila sai aka ce ma mala'ika Jibril, man haza wane ne wannan kake tare da shi? Qala Jibril, sai yanzu Jibril yake ba da amsa, Jibril yake cewa Muhammad ne. Da harko ya tambaye an ce waye yake nema abu da yace Jibril ne, sai aka ce wa man ma'aka, hallo wane ne yake tare da kai? Sai yake cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila sai aka ce waqad ursila ilayhi, an bashi goran gayyata ne? Waqad ursila ilayhi, an bashi goran gayyata ne? Qala na'am, sai mala'ika Jibril ce kwarai ko an bashi goran gayyata. Anan malamai suna da magana, he suke cewa an ba su wannan labarin mala'ikun daman wannan abun zai afku, Malaika Jibril zai zo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mi'raji. Suna da labari ba dan musu sani bane ba. Yace da musu sani ba da zasu ce wa man Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da zasu ce su tambaya wane ne kuma Muhammad. Kenan kaga sun san shugaban halittu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yace kila sai su ce marhaban bihi lale da maraba da zuwa, fa ni'mal maji'u ja'a ay inna maji'ahu mubarakun wa mahmudun, ma dalla da wannan zuwa, wannan zuwa mai albarka, zuwa abun gode ma, zuwa murna. Marhaban fa ni'mal maji'u ja'a fa fataha, sai aka bude wannan kofar sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falamma hasaltu, lokacin da na isa wannan sama ta duniya, fa iza fiha adam, sai ga Annabi Adam a cikin sama ta duniya. Fa qala, sai aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haza abuka adam, wannan babanka ne Annabi Adam. Fa sallim alaihi, imishi sallama, kaga sallama fa ba karamin lada bace ba, kaga tun daga can maha. Fa sallim alaihi, imishi sallama. Fa sallamtu alaihi, yake cewa sai na maida ma annahe na ma Annabi Adam sallama, nace mai assalamu alaikum. Fa radda salama, sai ya maida wannan sallama Annabi Adam, yace wa alaikumus salam. Summa qala, sai Annabi Adam yace marhaban bil ibni salih, wan nabiyyi salih, maraba da zuwa, lale da zuwa, ɗana ƙwarai, ɗana gari, sannan kuma annabin ƙwarai, annabi na gari, Annabi Adam, abukum Adam. Summa sa'ida hatta ata sama'a saniya, yanzu an bar sama ta farko, sai mala'ika Jibril sai ya tahi da Annabi Muhammad zuwa ga sama ta biyu. Fastabtaha, anan ma mala'ika Jibril sai ya nema, ya ƙwanƙwasa, ya nema da a buɗe wannan ƙofar ta sama ta biyu domin ya shiga da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila sai aka ce man haza, wane ne wannan yake nema a buɗe ƙofar nan? Ƙala Jibril, ya ce Jibril ne. Kila wa man ma'aka, suka ce to wannan na tare da kai, shi kuma wane ne tare da kai? Qala Muhammad, yace Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Kila sai aka ce wa qad ursila ilaihi, an bashi goran gayyata ne yazo sama ta biyu? Qala na'am, malaika Jibril ya bada amsa yace eh, ƙwarai ko an bashi goran gayyata. Kila nan ma he su ce marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a, ma dalla da wannan zuwa, zuwa mai albarka, zuwa wanda ake sauraro dama. Fafataha, sai a buɗe wannan ƙofar, sai Annabi yake cewa falamma hasaltu, lokacin da na isa, iza Yahya wa Isa, a sama ta farko mu rike da kyau, ya gawa Annabi Adam, yanzu a sama ta biyu iza Yahya wa Isa, Annabi Yahya da Annabi Isa. Sai Annabi yake ba da labari yake cewa wahuma ibna al-khala, wahuma ibna al-khala, an ce ibna al-khala kuzunoni ne guda biyu, shi Yahya kuzan ne na Annabi Isa, Annabi Isa kuzan ne na Annabi Yahya alaihi salam. Dan saboda shi anna umma Yahya ukhtu umma Maryam, mababai Annabi Yahya ɗan uwa ce ga wadda ta aihi Annabi Isa. Ukhut li ummi Maryam, Maryam ita kuma ta aihi Annabi Isa. Kenan shine yake cewa huma ibna al-khala. Qala haza Yahya wa Isa, aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Yahya ne, Annabi Yahya ne, wannan kuma Annabi Isa ne. Fa sallim alaihima, imusu sallama su guda biyu. Fa sallamtu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hene sallama. Fa radda, sai su biyu suka amsa wannan sallamai. Summa qala, sannan he suka ce marhaban bil akhi salih, wan nabiyyi salih, can Annabi Adam dani ya ce marhaban bil ibn nan kuma su kuma ba da bane a wajen su dan uwa ne ce marhaban bil akhi salih maraba da dan uwa na gari na kwarai wan nabiyyu salih da annabi na kwarai annabi na gari summa sa'ida ila sama'i salisa sannan sai suka tahi suka hau zuwa ga sama ta uku fastaftaha anan ma malaika jibril ya nema a bude wannan kohon kila man haza aka ce wane ne wannan qala jibril yace jibril ne kila wa man ma'ak aka ce to wa ke tare da kai qala muhammad yace muhammad sallallahu alaihi wasallam kila wa kad ursila ilai wai hakika an ba shi goran gayyata ne ka zo da shi nan zuwa ga sama ta uku qala na'am yace na'am ila sai a ce marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da wannan zuwai zuwa mai albarka wanda ake jira ya zo fa futiha sai a bude falamma hasaltu annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da na isa sama ta uku iza yusuf sai ga annabi yusuf na qala sai aka ce haza yusuf fa sallim alai wannan annabi yusuf ne kame sallama fa sallamtu alai sai na mai sallama faradda sai ya maida min sallama summa qala sannan sai aka ce marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih yusuf shi ma abin da ya hudi maraba da zuwan dan uwa na gari da annabin kwarai annabi na gari summa sa'ida bihi hatta ata as-sama'a rabi'a sannan jibril ya kara hawa da shi har he da suka je sama ta hudu fastaftaha ya nema a bude kila aka ce man haza wane ne wannan qala jibril yace jibril kila aka ce wa man ma'ak wa ke tare da kai qala muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace tare da ni akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kila hi aka ce wa qad ursila ilaihi hakika aika mai goran gayyata ne yazo nan sama ta hudu qala na'am sai yake cewa na'am kore an tura mai goran gayyata yazo wannan sama ta hudu kila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da wannan zuwan sai aka bude wannan kohai annabi yake ba da labari sallallahu alaihi wasallam yake cewa falamma hasaltu yayin da na isa ila inda yake cewa jibril yake cewa wa kadur sun na'am na'am magana ce na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lokacin da aka tahi da shi wannan sama ta hudun nan ya shiga hasaltu lokacin da na isa ila idris yanzu he na iske annabi idris anan he na iske annabi idris qala haza idris wannan idris ne fa sallim alaihi kame sallama fa sallamtu alaihi sai na mai sallama faradda hallo ya maida summa qala marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih shi ma dai abin da ya fada summa sa'ida hatta bi ata as-sama' al-khamisa yanzu an je sama ta biyar fastabdaha nan ma jibril ya nema a bude sannan aka ce wane ne wannan yace jibril sannan aka ce wa ke tare da kai yace muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce allo an aika mai goran gayyata yace na'am yace marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace to lokacin da na isa fa iza harun anan kuma ga annabi harun a sama ta nau kenan a sama ta biyar annabi harun sai aka ce haza harun fa sallim alai wannan haruna ne annabi harun alaihi salam kame sallama fa sallamtu alaihi yace sai na mai sallama faradda ya maida mun sallama summa qala marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih shima annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam aka kara tahiya da shi hatta ata as-sama' as-sadisa yanzu an zo sama ta shidda an zo sama ta shidda fastaftaha malaika jibril ya nema a bude wannan kofa aka tambaya wane ne yake cewa malaika jibril aka ce to wanda yake tare da kai fa yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kace an tura mai goran gayyata ne ya zo nan sama ta shidda aka ce kwarai an tura mai suka ce madalla da wannan zuwa zuwa mai albarka sannan yace fa'iza falamma hasaltu lokacin da na isa fa'iza musa sai ga annabi musa alaihi salatu wassalam qala haza musa wannan musa ne fa sallim alai kame sallama fa sallamtu alaihi yace he ne mai sallama faradda assalam sai ya mai da min wannan sallamai qala sai yake cewa marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih madalla da dan uwa na kwarai da kuma hallo annabi na kwarai ana akwai magana falamma tajawastu baka annabi sallallahu alaihi wasallam ina gusawa da gare shi kawai he hoshe da kuka annabi musa ina gusawa da gare shi he hoshe da kuka kila lahu sai aka ce ma musa alaihi salam ma yubikika menene yake kake sa ka kuka me yasa ka kuka qala abki li anna gulamun bu'isa ba'di yadkhulu aljannata min ummatihi aktharu man yadkhuluha min ummati yace ina kuka ne dan saboda ga yanan da annabin Allah yaro an ai ko shi bayana amma kuma hallo al'ummar shi zasu shiga aljanna fiye da al'ummata ko wani hadisi wanda he an gwada mu annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ya ta jin dadi ya aza ta shi ke sai a ce ai wannan ba mata ka ba ce wannan dan Musa ce to Musa shine anan anan yana kuka ga yanar rasul ne ya zo bayan shi amma kuma hallo wanda za su shiga aljanna al'umma shi sai ga al'umma ta yawa malamai suka ce anan wai buka Musa ba ana yin hasada bane ba hasada bace al-ghibba akwai abin da ake ce ma al-ghibba ina ma a ce ni ne ba hasada bace ba ina ma a ce ni ne kaga mutun da kudi malam ga yanan yana ta sadaka kuma hallo ga ya azumin ga ibada sai kace ina ma a ce ni ma ina da kudi irin na wani in yi ta wannan sadaka ina ma a ce ina da kudi irin na wani yanda yake gina wannan makarantu da masallatai ni ma in yi ta ginawa wannan ba hasada bace ake ce mata al-ghibba dama a ce ni ne anan kenan al-ghibba ne yayi malaman suke cewa innama kana yabki ala ma fatahu min al-ajr kuma yana kuka ne akan abin da ya gushe daga gare shi abin da ya huce shi na daga lada dan me yasa dan saboda annali kulli nabiyyin darajatahu ala adadi man ma'ahu min al-atba kowane annabi yana da darajar shi gulgudan mutanen da suka bi shi kowane annabi gulgudan mutanen darajar shi gulgudan mutanen da suka bi shi dan shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yarme ko armu masu aihuwa ko aifafa domin ina alfahari da ku ranar tashin alkiyama idan shine anan wani kuma sai yazo ya ce ya hana aihuwa kaga ni abun kaga tanakudin go jayyid idan wamin ma yadullu ala annahu laysa bihasan abinda yake nuna akan cewa wannan magana da kuka na annabi Musa hallo ba hasana bace zan mu gani a gaba inda yake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shawarwari muna sama ta shidda inda aka zo aka isko annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan annabi ya huce da kuka aka ce dan me yasa ka hoshe da kuka yake cewa dan saboda ga ya annabi ne an turo shi bayana amma wanda za su shiga aljanna al'umma shi sun fi 'yan al'umma ta yawa summa saida bi ila sama'i sabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan jibril malaika jibril sai ya hau da ni zuwa ga sama ta bakwai fastaftaha jibril anan jibril sai ya nema malaika jibril ya nema a bude wannan kofa ta bakwai kila man haza sai aka ce wane ne wannan yake so a bude kofa ta bakwai kofar sama ta bakwai qala jibril yace malaika jibril ne kila sai aka ce waman ma'aka wane ne wannan koto tare da kai qala sai yace muhammadun annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kila wa kad buisa ilaihi wai an tura mai goran gayyata ne ya zo nan goma sama ta bakwai qala na'am yace kwarai an tura mai goran gayyata qala sai a ce marhaban bihi ma dalla da zuwan shi maraba lale maraba fa ni'mal maji'u ja'a abinda ake jira yazo ma dalla da wannan zuwan mai albarka zuwa abun gode ma falamma hasaltu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da na isa wannan sama ta bakon na shiga fa iza ibrahim sai ga annabi ibrahim halilullah masoyin Allah qala aka ce haza abuka fa sallim alaihi annabi yana da baba nawa a cikin wannan hadisin gidan da wa kenan da adam haza abuka wannan babanka ne fa sallim alaihi ba dan uwa ba kenan wannan babanka ne fa sallim alaihi kame sallama qala yace fa sallamtu alaihi sai na mai sallama faradda salam sai ya mai domin sallama qala yake cewa marhaban bil ibni salih yace ba akhi salih marhaban bil ibni salih madalla da da na gari da na kwarai wan nabiyyu salih da annabi na gari na kwarai summa rufi anan kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara bada wani labari a sama ta bakon summa rufi atli sidratul muntaha sannan sai aka daukakani zuwa ga sidratul muntaha inda sidratul muntaha inda ha jannatil ma'wa iz yaghsha sidratu ma yaghsha ma zagal basaru wa ma taga annabi sallallahu alaihi wasallam aka tahida shi sidratul muntaha anan akwai ruwaya da tazo take zancen a ce zaharatu lahu an bayyana mai sidra al-muntaha almuhim mu yanzu abinda zan yi imani da shi mu kudurce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sidratul muntaha menene sidratul muntaha wata shajara ce wata itaciya ce ita ce ake ce ma sidratul muntaha zan mu gani a gaban hadisin kenan shajara ce azima jiddan daga wannan shajara sidratul muntaha wahayi ke saukowa kuma hiyal muntaha fi uluwiha dan shi sai ake ce mata sidratul muntaha aka ce lam yujawizuha ahadun illa rasul sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya je wajen ta sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza nabikuha mislu qilali hajara ce sai ga diyan itaciye wannan ta sidratul muntaha annabi yake cewa fa iza nabikuha diyanta simariha nabikuha diyanta simariha mislu qilali hajar annabi sai siffanta da an ance hajar wata ƙarya ce daga ƙura madina ƙauyukan madina shi kuma yanzu ake ce mata a yanzu suna ce mata madinatu ahsa al-ahsai wajen garin al-ahsai sunan shi haliyan madinatu al-ahsa wata kura ce min kurin madina annabi sallallahu alaihi wasallam suna da manya-manyan guga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake siffanta wai iyan wannan kenan dai a takaice bus masaltuwa iyan nata kamar rabka rabka ne wannan itaciye simar inta furwi innata manya ne kore wa iza waraquha mislu azanil fiyala ce ganyen na wannan itaciye kamar kunne kunnuwan giwaye ne ganyen kamar kunnuwan giwaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hazihi sidrat aka ce qala hay aka ce me hazihi sidratul muntaha wannan ai ita ce sidratul muntaha itaciya mai girma wa iza arba'atu anharin anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace he ga ni kawai ina ganin nahar guda hudu ina ganin teku guda hudu flip guda hudu na arziki he annabi ya fara fassala yake cewa naharani batinani nahar in guda biyu batinani ne ba a ganin menene hankalin ma bai iya sawwara su wani hanani zahiran da ruwa guda biyu su kuma wanda ana gani fakultu sai na ce ma hazani ya jibril ce wa'innan ho menene ya jibril ke ce ammal batinani kaga wa'incan wanda baka ganin su baka iya sawwara su ce naharani fil janna teku ne guda biyu plebe ne guda biyu a cikin aljanna wa amma zahirani amma kaga wannan wanda kake ganin su fannilu wal furat ce ruwan nilu ne nil ma wanda muke ji wannan wanda ake gani a junubu afrika daga masar yayi ya tahi ilaj daga sudan mai tahi masar zuwa ga arewacin afrika daga can yake hudawa sidratul muntaha dan shi sa wani ikon Allah la'alla al-maqsud eh kaga an binciko ruwa a rasa wannan koramar daga ina take shine malamai sai suka bada wannan abu hankalin ka dan adam bai gisa ba ya gano shine yake jama'a utitu min al-ilmi illa qalila duk ganewar ku sai Allah subhanahu a duniyar nan ne aka ga rami annasa abu a rasa karshen shi nake zuwa mutumin da yace zai shiga ga karshen nashi shikenan kuma hallo hayyo hoye suna eh in kace ka shiga ga karshen hayyo hoye suna ka ga ruwa ka rasa daga ina ne min aina hazal ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wani ikon Allah fannilu kaga akace nil ne wa furat din kuma shi ma wani ruwa ne shi kuma furat daga shine Turkiya yazo Russia yazo Iraq da sauransu kenan wa'annan guda biyun ne kuma daga nan kuma hallo malamai sai suka ce he su bazu su yutsiya ba wanda ya san ina ne suke zuwa sai Allah subhanahu wataala kai ka diba barini ka bar Furat ko moko Flab Niger kaga aya kade ta isa nan wannan Flab Niger kade kaga aya kade ta isa a wannan waje summa rufi ali albaitul ma'mur bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama ta bakwai ya ga sidratul muntaha yanzu kuma rufi ali sai aka daga mai aka gwada mai albaitul ma'mur ya zo a cikin alqurani go wata sura suratul tur ce wal baitul ma'mur was saqfil marfu haka ce albaitul ma'mur shi kuma baitul ma'mur baiti ne fi sama'i sabi'a ka halin ka'aba fil ard baiti ne gidan Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda kaga ka'aba to haka a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗakin shi a ka'aba go to haka a sama ma Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗaki shine baitul ma'mur wannan baitul ma'mur malamai suna hodi da hujjoji suka ce innahu fawqaha saman kuma ka'aba yake haka wa muqabilul laha wa fi riwaya akwai riwaya da ta zo a cikin sahihaini Imam Buhari ya kawo Imam Muslim ya kawo wa a wannan baitul ma'mur in yusalli kullu yawmin 70 alf malik Imam Buhari ya kawo riwaya Muslim ya kawo riwaya ingantatta a baitul ma'mur kullun mala'ika 70,000 suke yin sallah mala'ika 70,000 wai ba nan ne abun mamakin ba nan bane ba ba mala'ikan 70,000 ba da suke sallah wai kaga wai a fadi kenan go kadiba ana bada labarin a wani hadisi girman mala'ika guda tahiyyar kwana 70,000 tsakanin kunnen shi da kafadan shi wagai da zalika wai ba nan ne ba ma abun mamaki ba nan ne kuma hallo zaka hiksalin girman Allah ba a gaban hadisin he annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza kharaju lam yaudu ilai in wannan mala'ika 70,000 sun yi sallah in suka huta gobe ba su bane wa insu mala'ika 70,000 har kiyama ta tashi wama ya'lamu junuda rabbika illa hu di baitul ma'mur mala'ika 70,000 suke yin sallah kuma in suka yi sallah bu su sake komowa wa'insu mala'ikan za su zo kai wa zai ja da Allah ya gama lahiya babu babu kai an kaga girma ne na Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa rufi ali albaitul ma'mur sannan sai aka gwada mini aka daga ni zuwa ga baitul ma'mur summa utitu bi ina'in min khamarin sannan sai aka kawo mini ina min khamar wa ina min laban aka makayi akwai giya a ciki aka kawo mini makayi kuma hallo akwai laban a ciki madara wa ina in min asal sannan wani makayin aka kawo mini akwai zumuwa malamai suke cewa anan fa idan kan bako in yazo abin da zaka fara bashi ka fara bashi abin sha ka fara ba bako abin sha shine Hausa suke cewa ka bashi abin sha kuma halo ka gwada mai makewaya na'am idan haza huwa kenan aka kawo makai da giya da makai da laban da makai da asal da zumwa fa ahastul labana annabi sallallahu alaihi wasallam yace an kame abu guda uku yana da zabi yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa he na zabi al-laban madara fa qala sai aka ce hiyal fitratu anta alaiha wa ummatuka wannan ai fitra an ce fitra abinda aka aihi mutun da shi a ce kelshoski na ciran alam kelshoski inne abinda kawai ga yanan an aihe ka da shi kawai kai ma ka tashi iya ba wai ba wanda ya koya ma fitra kaman mu ce kuka shi ma fitra ne kaga ai ba makarantar da ake koya kuka dariya shi ma fitra ne ba makarantar da ake koya dariya kenan sai aka ce fitra ne ai dole ne ma ka dauki wannan labar din nan menene fitran da malamai he suka yi fasara he suke cewa ai lokacin da aka aiho ka abinda kake fara sha a duniya mi kenan nono al-laban kenan he shine he aka ce kenan wannan fitran ce dai ta kai da al'ummarka al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga an aihe mu mi muke fara sha laban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa asul laban he aka ce wannan ai fitran kace da mun kai da al'ummarka kenan wannan shine a wata ruwaya ake cewa ake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam law sharibta al-hamar lagawaita wa gawaita ummatak da ka sha giya ai da ka bata kuma da al'ummarka ma da sun bata malumai he suke cewa laban shi yana gina akwai giza sai yana gina jiki amma shi ita kuma giya bata da aiki he da tai da hankalin nan adam kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki madara sai ya sha summa furidat alayya salawat sannan sai aka farlanta mini salloli 50 salatan sallah 50 auni koi aiki kulla yawmin kowani rana farajatu nabi ce hena dawo famarartu ala Musa ce sai nazo wajen annabi Musa zan huce wajen annabi Musa zan dawo wata annabi Musa yana sama ta nawa ta shidda kenan ya bar sama ta bakwai wajen annabi Ibrahim ko ya zo kenan ya sabkowa ta daya ya isko annabi Musa qala fa qala sai annabi Musa yake tambaye shi bima umirta da mi aka ma umarni ya san akwai zai amso sako ne ya san ambuwaye special ne tai baban zaba kenan akwai wani sakon da zai zo da shi da menene aka umurce ka qala umirtu bi 50 salat kulla yawm umirtu bi 50 salatan kulla yawm an umurce ni da sallah 50 kowace rana qala inna ummataka la tastatina 50 kulla salat anan malume suka ce kaga gaskiya waccan magana na abun ba hasada bace ba kaga me san ka ai bai iya saka hanya ta wannan na'am inna ummataka la tastati 50 salatan ya tausaya mana annabi Musa alaihi salatu wassalam ce lalle an ummaka batta iya sallah 50 kowace rana wa inni wallahi kad jarabtu an-nas qablaka ni kuma wallahi na jaraba mutane kafin kai ina da experience kafin ka zo wa alashtu bani isra'ila ashadda al-mu'alaja hawaltu wa jahadtu kenan bani isra'il ce matukar jihadi na gwada bani isra'ila matukar jihadi na gani kai al'ummarka ba za su iya ba farji ila rabbika annabi Musa yana bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shara ka koma zuwa ga ubangijinka fas'aluhu at-tahfif ka nemi rangwame ka nemi a saukaka maka li ummatika ga al'ummarka faraja'tu sai na dawo wai annabi ba dan bai iya ba shi al'ummai faraja'tu yace sai na zo fa wada'a anni ashara yani fa wada'a fa naqasa a wannan 50 he aka ce to an rage ma ya annabi Muhammad je kai yanzu an rage ma 10 ta komo nawa kenan ta komo 40 a wuni har yanzu dai akwai ta kenan farajatu ila Musa he na sake komawa wajen annabi Musa faqala mislahu ya sake kwatanta mun wannan abin ne dai bana iya ba al'ummar tawa bata iya ba koma dai a rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farajatu sai na dawo fa wada anni ashara anan ma sai aka kara rage mun goma daga 40 ta koma nawa 30 farajatu ila Musa faqala mislahu na sake komawa annabi Musa he na ga yame na cito an rage mun goma ta koma 30 farajatu yake faqala muslim mislahu ya sake kwatanta mu a koma dai ya Muhammad al'umma ka har yanzu ba ta iya wannan adadin ba farajatu fa wada anni ashara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na sake komawa he aka sake rage mun goma ta koma nawa kenan sallah 20 a wuni farajatu ila Musa faqala mislahu na sake komawa zuwa ga annabi Musa sai hadi mun kwatankwacin wannan abu farajatu fa umirtu bi ashar salawat kulli yawm na dawo sai aka umurce ni da sallah guda 10 kowani ne farajatu ilayhi faqala mislahu na sake komawa annabi Musa dai hallo yace a hallo sake koma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam farajatu kicewa sai na saki komawa fa umirtu bi khamsi salawatin kullum Allahu akbar kenan yau kenan ce haka umurce ni da sallah guda 5 kowace rana salatu subh salatu al-asr salatu subh salatu zuhur salatu al-asr salatu al-maghrib salatu al-isha sallah 5 a kowane wuni farajatu ila Musa sai na zo shin annabi Musa fa qala bi wa umirta da ni aka umurce ka a yanzu qultu umirtu bi khamsi salawatin kulli yawmin an umurce ni da sallah guda 5 kowace rana qala sai annabi Musa yake cewa inna ummataka la tastati khamsa salawat kulli yawm al ummaka bata iya sallah guda 5 kowace rana kaga a yau ma ai sallah ba kowa bace inna sama wa inna halaka biratun illa alal khashiin wanda kaga yana tsaye da sallah guda 5 kenan kaga illa alal khashiin wa inni jarabtu an-nasa qablaka wa alajtu bani isra'ila ashadd al-mu'alaza farji ila rabbik hallo dai sake koma zuwa ga ubangijinka a sake rage ma wannan biyal din fasalhu tahfif qala sa'altu rabbi hatta istahayitu kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ko a cikin mu ya ku bayu duk mutumin da yake wannan dani in amma abu he kaga kana jin kumya he dai in ba da bane kai he kaga kana jin kumya ka sake komawa domin amma wannan abu ai da kumya man annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fastahayitu he ne shi kumya walakin arda wa usallim kawai na yarda na sallama yace ma annabi Musa kawai na yarda na sallama qala falamma jawastuna da munadin amdaitu faridati wa haffaftu an ibadi te lokacin ne da na gusa na kuce annabi Musa a lokacin nan ne sai aka kiraye ni kuma aka fallantar min da sallah a wata ruwaya an kara a cikin sahihul buhari aka cewa wa ajzal hasanat 10 a cikin sahih al-buhari wannan sallah kuma guda 5 din an riga an rubuta sallah 50 ce zan mu yi a wuni yanzu sai aka ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowace kikkiawa za a rubunya ta guda 10 kowace kikkiawa za a rubunya ta guda 10 to sallah 5 ce gare mu in aka yi sallah 5 su 10 nawa kenan 50 sai ya zamanto in mutun yayi sallah farilla a cikin sahih al-buhari ne wannan in mutun yayi sallah 5 ayini kaman yayi sallah 50 in wancan ta farko da aka farlanta kaga hada farl ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al-ummah tace mafi alkhairin al-umma kuntum khaira امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر kenan wannan duka he mu imani da shi shine mallan wannan baitin guda yake cewa a wannan hadisin mai tsaho wa mi'rajur rasul ilayhi haqqun bi nafsin waridin li shakki jali kenan mi'raj zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tada shi sama wannan gaskiya ne tare da nassi wanda ya abku a saman wannan abun ba tare da shakka ba tare da shi babu wata shakka babu wani kokanto sai malam yake cewa a baiti na 62 da 63 kazaka lijisru yunsabu lil baraya alamatin sa'iri bila muhali farajin salimin min kulli sharrin wa hawin halikin lin nari sali kazaka aljisru haka siradi aljisr gada form wanda yake menene aljisr siradi mu yi imani da siradi menene siradi wata hanya ce wadda take tsakankanin wuta da aljanna hanya ce wadda take tsakankanin wuta da aljanna wannan hanya kuma kaman gashin kai take kaman gashin kai tahi gashin kai sulbi tahi takobi sulbi inji kashi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga abinda akwai sulbi kuma an yi gilise kenan ana neman teran gilise ba a duniya bane ba teran gilisa bane ana neman shi a lahira Allah hudda mu lahiya Allah sa mu huce wannan kaman kibta wa ido Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari alqur'ani ya zo da wannan siradi dole mu yi imani da shi shine ma nace kazakal jisr yunsabu lil baraya alal matan sa'ir bila muhali shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu maryam wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ku ayyuhan nas babu wani daga cikin ku kowa sai ya bi daga cikin wannan wutai ta saman siradi kana ala rabbika hatman maqdiya wannan alƙawali ne na Allah subhanahu wa ta'ala amaran mahtuman qadar Allah subhanahu wa ta'ala li ibadi summa nunajji allazina taqaw sannan mu tsiratar da wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah shine malam yake cewa fanajin salimin min kulli sharrin sai wanda ba ruwan shi da sharri sai ya kubuta wa hawin halikin lin nari sali shine malam yake summa nunajji allazina taqaw sannan sai mu tsiratar da wanda suka yi imani wanda suka yi takawa wa nazaru zalimina he mu bar azzalimai fiha a cikin ta jisiya a gurbane da kawahuwan su a cikin wutar jahannam wal iyazu billah kenan anan wannan aye malam kaman ya fasara wannan aye ne da wannan baitin guda biyu yace kazakal jisru yunsabu lil baraya alamatan as-sa'ir bila muhali ay yunsab yawm al-qiyama alamatan jahannam sai a zo a dora wannan gadai a dora wannan hanyar da za a huce ta wutar jahannama golgodan imanin ka golgodan kucewarka shine yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiya mana wannan siradin fa kaman gashi yake asilbi kaman takobi ne kuma hallo a yanka sannan kuma hallo wannan siradin mummuni akwai wanda a ciki zai huce ka tarfi kaman kibta wa ido wani kuma kalbaraki kaman walqiya shu kaga ya huce mallan Allah sa mu huce lahiyal wa karriyahi akwai wanda kuma zai huce kaman iska amma kuma hallo shi munafiki ko azzalimi ko alkaf ko kafiri wani yana tahiya ya tahi ya fara tinkahin ayi nisa wani sai ya kai rabi ya fada wani ya kai can karshe zai huta kuma hallo ya fada Allah ya kare mu daga azabar wuta da shi sa yana da kyau mutum a cikin addu'ar shi ya ringa sa aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi aljanna kullun kai addu'o'i na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala aljanna yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga wuta da dukkan ka rike in an ce ma wannan abun yana tsiratar da kai daga wuta rike shi sahabbai na jin dadi in annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su lakani yana ba su wurdi na gaskiya ba wurdi na hayaniya ba wurdi na gaskiya lakani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahihul muslim Aisha yarda Allah ta tabbata a gare take bada labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu khuliqa kulli insanin min bani adam, lalle an halici kowani mutum daga iyan bani adam, ala 60 wa 30 mi'a mafsal, akan gaba 360, kaga likita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukkan nan adam halitta shi gaba 360 adda kai gaba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada lakani, sai ke cewa fa man kabbara, duk wanda ya girmama Allah yake yawan cewa Allahu akbar, Allahu akbar, wa hamidallaha, ya gode ma Allah, akwai cewa alhamdulillah, alhamdulillah, wa halala, sannan yake halala. Babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa subhanallah, sannan ya tsarkake Allah, yake subhanallah, subhanallah, wa astaghfarallah, sannan yake neman gafara Allah, yace Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ajala wa azala hajaran an tariqin nas aw shaukati, kuma hallo a saman hanyar mutane, sai ya dauke wani dutse wanda zai cutar da mutane, ko wata kulba, ko wata kaya, ya gusa shi, wannan abin zai cutar da mutane. To ina ga me zubawa da gangan, duk wanda ya dauke wannan abin, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amara bil ma'ruf, yayi aiki da kyakkyawa, wa naha anil munkar, yayi hani da mummuna. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adada tilka 60 wa 300, ya lissafa wannan gababuwan nashi 360, kaman yayi sadaka ne duka da su, kaman ya gode ma Allah duka da su. Kai Kadiba an ce summa latusadunna yawma izin anin na'im, akwai gabar da kai baka santa ba ma, kuma hallo tana ma anhwani, kuma hi an tambaye ka samanta gaba wannan 360, to sai an tambaye ka a ranar tashin alkiyama inji Allah a saman su, wannan ni'ima ce da Allah ya baka. To an kai haka kace Allahu akbar, alhamdulillah, ka la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, ka dauke abinda zai cutar da mutane daga saman hanya, to kai umurni da kyakkyawa, kai hani da mummuna, to wannan godiyar duka kama Allah subhanahu wa ta'ala. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana hallo fa innahu yamshi yawma izin, kuma hallo duk mutumin da yayi wannan abu, to a wannan wani haqiqa inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsiratar da kanshi daga wuta, duk wanda yayi wannan abu, to haqiqa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsiratar da kanshi daga wuta. A wani hadisin shi kuma na dan uwan wannan hadisi na Abu Zar wanda yazo a cikin Sahihul Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yujzi min zalika raka'atani yarka'uhuma raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, ce ya isa ga wannan kuma hallo, duk wanda ya raka'a guda birak na wallaha, sallar guda raka'a birak na wallaha, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman dukkan wannan gaba'uwan nashi 360 sun yi sadaka ne, kaman wannan gaba'uwan ne duka kowanne ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Nan lalle halittar mutum tana buƙatar godiya, wanda ya haka kuma hallo ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abinda aka ce ma mutum wannan in kai shi kana tsiratar da kan daga wuta, to kakkai sagai na kashi da shi. Hamdulillah, subhanallah, kai ta istighfari, kai ta hailala, kai ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan shine imani yace wahawin, amma kaga wanda ya baude halikin zai halaka linnari swali, zai fada a cikin wannan wuta, Allah ya kare mu daga azabar wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya roki Allah aljanna so uku, he aljanna ta ce ya ubangiji ka sanya shi aljanna, aljanna da kanta, duk wanda ya roki Allah, Allah ya kare shi daga wuta so uku, sai wuta da kanta ta yi bayani ta ce ya ubangiji yana tsoro na, kada ka sa shi wannan wuta, Allah kai da ya samu wannan wuta, Allah ya sanya mu aljanna. Kenan shine anan malam yake bayani, mun karanta baiti wajen biyar, mun tsaya a baiti na biyu na uku, zan mu tashi a darasi na gaba a baiti na 64 insha Allah. Wa nu'minu bil qada'i khairan, abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu arziki tsarkakekke Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da aiki amshashe Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga marganyen mu ya yalwata musu a cikin kabarin su marasa lahiyar mu na gida da asibiti Allah subhanahu wa ta'ala ya basu lahiya kasan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kamar kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin mai sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga kaidin mai kaidi Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daraki ash-shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.